Assalamu alaikum jama'a masoyanmu masu sauraron waƙoƙinmu. Sunana Muhammad Meleri, kamar yadda aka sani kullum. So today dai ina tallata muku sabon album ɗin Abdul Sona mai suna A Bar Ni Ni Da Ke. Album ne ya ƙunshi waƙoƙi masu faɗakarwa da ilmantarwa, nishaɗantarwa. Ku yi ƙoƙari ku mallaki naku. Album ɗin Abdul Sona, A Bar Ni Ni Da Ke. Fine.